ashirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwarsu. A yau dandali yayi babban kamu domin kuwa Alewa ce irin ta da mun samu bakoncin malama ta Said Zakari wacce ta yi karatu a wancan zamani ta kuma yi mana bayanin bambancin karatu a wancan lokaci da ma yanzu.
Sunana ta Said Zakari wadda aka sani da ta Said Wada kafin in yi aure.
Malama ta Said, a ba mu labari a takaice.
To alhamdulillah ni dai na yi karatun primary shekara primary school tun daga class 1 har zuwa class 7 a lokacin nan ana primary shekara 7. Bayan da na gama na je GGC Dala na yi shekara 5. Bayan nan aka yi min aure. Bayan an min aure, kafin a yi min aure na shiga Pivotal Teachers College. Ana one year program a lokacin nan. Da in kai secondary school zaka iya kuma ka zama malamin makaranta
idan kai wannan
course din na shekara guda. To a wannan lokacin na shiga ne shekara guda na zama qualified malamin makaranta. To daga nan ne kuma sai na samu admission nai dan teaching na dan lokaci kadan, sai kuma na samu admission na shiga Gumel Advanced Teachers College. To muka yi shekara ɗaya a Kano, daga baya aka maida permanent site ɗin ya koma Gumel. To anan na karanci fannin home economics.
Kin canza layi kenan ko dai
teaching? Ai dama teaching ne. Saboda haka as a qualified teacher komai kana koyawa a primary school. To a lokacin nan in kai Pivotal Teachers College malamai ne na primary. To bayan da na yi jarabawa wadda take qualifying mutum ya shiga yayi teaching, sai na shiga kuma Advanced Teachers College kuma shine na karanci fannin home economics shekara 3.
Bayan nan kuma fa sai aka yi karga.
Bayan nan na fara aiki. Da na fara aiki
koyarwa amma ba primary school ba,
a secondary. Sai na koma secondary ina teaching. Daga nan sai na samu kuma admission a Ahmad Bello University Zaria. Na je ne karatu shekara 5
part time
home economics din dai.
An yi maintaining harkar koyarwa?
An yi maintaining harkar koyarwa kuma fannin home economics. Saboda a Kano a lokacin nan babu wani guri da zaka je kai karatun home economics. Sai dai a Zaria. To dan haka sai na daukar wa kaina part time. Ya zama long vacation. A lokacin da long vacation yan university suke hutu, mu kuma mu ma a matsayin mu na malaman makaranta, mu ma muna hutu. Sai mu tafi mi sati 5, sati 6, sai mi course, sai mu dawo. In muka dawo sai kuma mu ci gaba da teaching. Sai shekara mai zuwa.
Haka
har aka kammala shekara 5. Nayi home economics din nan.
Duk wannan nan kenan da aure aka yi?
Duk da aure aka yi, alhamdulillah.
To ba a ɗan fuskanci ƴar ƙalubale ba tun daga aure ga kuma garin da ake karatun ba garin da ake zaune?
Aiko da ƙalubale kala-kala. Yanzu kin ga misali a lokacin da na koma Zaria. Ina da yara na 3. Ya zamana ba a gari zan yi karatu ba. Sai samun ƴan uwa gaskiya da mai gidana. Allah ya saka musu da alheri. Su suka tsaya a bayana. Aka dinga zaman min da yara. Amma daga Zariyan duk sati zai tura min mota. Ranar Juma'a direba zai jira ni. Ina gama lecture zan shigo mota zan taho Kano. Ranar Litinin sassafe in kama hanya. Saboda mu dama karfe 8 a lokacin nan kana da lecture.
A lokacin ana bin doka.
Na'am. Kuma malamai a lokacin nan ba wanda zaka ce wai a kana da lecture ba zai shiga ba ko wani waye. Kowa na aikin sa alhamdulillah a lokacin nan. To wannan ta zame min wata matsala gaskiya da na fuskanta. Saboda dole ne ka nemi wanda zai zauna. Sannan kuma ina cikin ma karatun kuma aka sami juna biyu. Ya zamana ga yara ga kuma cikin na hu. To a wata shekarar ma gaskiya sai da na hakura da karatun dan a lokacin da zamu tafi karatun a lokacin nan na haihu. To dole na hakura da wannan shekarar sai ne da farin sai da wata shekarar ta zo.
Ke kara kanki
shekaru? Eh, na kara kai na shekara daya. Kuma alhamdulillah aka yi aka samu nasara, aka samu kyakkyawan sakamako.
Banda kalubale na zurga-zurga kai komo na karatu. Bayan kammala karatun a wajen aiki kuma fa tunda a wancan lokaci mata akwai mata ma'aikata sosai
musamman a harkar teaching kuma a gaskiya a lokacin nan akwai girmama juna su mazan da muke tare da aiki da su tunda ni ina prime ina malamin makaranta na zo na zama na headmistress na zama head teacher bayan na zama head teacher nazo na zama vice principal har nazo na kai ga matsayin
bisu nuna kyashi ba
principal ba wani nuna kyashi gaskiya ni dai ban gani ba
to idan za a kwatanta harkar ilimi a wancan lokaci da wannan lokaci tunda an ga da kuma an ga yanzu ya zaki kwatanta
gaskiya harkar ilimi a lokacin nan kowa ya san me ya kamata yayi saboda kowa na da kwarewar abin da ya kamata ba za a baka aikin ba sai dama ka cancanta banda ka cancanta sai an tabbatar da cewar ka dan samu wasu shekaru ma akan harka abin da zakai kafin ma a danka maka
a yanzu kuma fa
a yanzu to ai siyasa ta shigo abubuwa da yawa sun lalace ba kawai siyasa ba ita kanta al'umar gaskiya muna neman gyara saboda mu da muka yi da muke da wasu ɗan shekaru gaskiya kullum addu'a ta shine Allah Ubangiji ka shirya mana al'umma
kamar aminci daya
na'am
ta ya za kike ganin za iya magance matsalar nan da ake samu musamman a fannin ilimi
a koma baya a duba a gani abinda na baya suka shi ya kamata a yi mutane su zamana sun tsaya tsakani da Allah sun yi karatu ba wani zancen sata jarabawa ba wani wanda zai je ya zauna wa wani jarabawa kai da kanka kai da kake neman abu kai ka zauna kai kokari ka dage ka koyi ilimin da kai zaka je kai wa kanka jarabawar ba wai ka biya wani ya maka ba
to wannan kin fadi fannin al'umma kenan su kansu malaman shin kina ganin ai yanzu malaman
to ai su kansu ma malaman ai duk wannan din ce ta lalata su saboda idan kai ya zaka ka bada abin da baka da shi saboda su ma malaman kansu ba su da qualification din da za su koya da ya za su koya wani ya koya to wannan shine gwamnati ta shigo ciki a tabbatar da cewa an yi equipping makarantu kamar yadda da muka sani tunda da kowanne laboratory kaje
akwai
kayan aiki to yanzu ma a koma ai irin wannan kallon ayi abin da ya dace
wace shawara zaki ba matasa musamman mata
akan ilimi wallahi mace ko a ina take ta tsaya ta nemi ilimi ta jajirce game da ilimi fanni na islamiya na bokon nan mu tsaya mu nema idan muka tsaya muka nema kuma tsakanin mu da Allah mu kokarin mu ce mu wannan yi muke domin Allah kuma mu ba ƴaƴan mu tarbiya to shine zai ka gyara
to madalla da fatan hukumomi za su dauki shawarar da malama ta saida ta bayar Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.